daddy. Tafu zuma daddy. Wayo soyayya daddy. The daddy take care. Soyayya daddy. Tafu zuma daddy. Wayo soyayya daddy. The daddy take care. Soyayya dada ni rake kullun kamar nauka ce nake kadai nake kauna. Soyayya dada ni rake kullun kamar nauka ce nake kadai nake kauna. Yarinya ta ke kadai nake gani duniya ta. Na sami mata san ki ni nake babu wasa. In ke zan kai wa baba in kai wa mama. Chocolate dadi kwa kometi bazan bar ki ba bazan guje ki ba ko duniyar ka ta du bazan sake ki ba wanda yayi zata zan kale ki garya yake yari gaban zuciya ki ga kale ni zan mace wa baba in kai wa mama. Zuma daddy, wayo soyayya daddy. The daddy take care, soyayya daddy. Tafu zuma daddy, wayo soyayya daddy. The daddy.